الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أكو قوتا المحرم Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'uha littafi ne na al'allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 7 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu ne daidai gabar da malam yake cewa talqinul muhtadir duk mutumin da ainihin waso ransa yazo gargara to ana yi masa talqini ma'ana talqinin shine lakkana masa kalmar shahada da zarar an ce wato mutane sun halarci mutumin da ransa ke bankwana da shi to ko su al'amura da aka dora musu na farko su masa talqini shine su lakkana masa kalmar shahada su ce ka ce la ilaha illallah saboda hadisan da suke magana akan falalar cikawa da wannan kalma cewa duk wanda ya zama ƙarshen kalmarsa ita ce la ilaha illallah a duniya to zai shiga aljanna watan wata rana koda an dan samu jinkiri saboda wani dalili na aikata zunubi amma dai ba zai dawwama ba a wuta zai shiga aljanna mun karanta hadisin da kuma ainihin wato ruwayoyin sa abu na biyu idan mutun yana kan wannan gaba ana masa addu'a kuma kar a faɗi wasu abubuwa sai na alkhairi a daidai wannan lokacin koke-koke iface-iface waɗannan dubba za su taimaka wa wannan yanayi da ake ciki ba mun karanta hadithun Ummu Salama radiyallahu anha game da haka sannan mun tattauna game da talqinin shine ambaton kalmar shahada a gaban wanda ake ganin zai cika da jiyar da shi wannan kalma kamar yanda mun karanta hadithin ziyartar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wani mutum cikin al-ansar da kuma ziyartar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wani yaro ba yahude don mun ji yanda al'amarin ya kasance kuma dukkanin su sun karɓi wannan kalma sun cika da ita wanda wannan shine babban abin da ake bukata ga dukkan musulmi lokacin da yazo mutuwa mun karanta gaba ta uku ma alal hadirina ba'da mauti to yanzu mamaci kam ya riga ya cika ko kuma mu ce mara lafiya ko majinyaci ko mutun ya zo ƙarshe numfashinsa na ƙarshe ya riga ya fita da haka mutun ya cika to menene yake wajaba akan mutanen da suke kewaye da shi ƴan uwa da abokan arzukan da suke tare da shi bayan mutuwarsa to mun karanta cewa idan mutun ya mutu ransa ya riga ya mika shi ya tafi to ana so a rintse masa idanunsa sannan kuma a yi masa addu'a. Mun karanta hadithin Ummu Salama akan haka, wanda Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi da wasu su duk sun ruwaice shi. Gaba ta biyu, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mun karanta aba saura ja abajada kenan al-safin al-hisab kenan. Haka na ɗaya da na biyu shine rufe masa idanu na ɗaya kenan, a ba din kuma shine yi masa addu'a. Sai ja an yi gaddauhu bi thawbin, shine su lullube shi da bargo ko mayafi. Yasturu jami'a badanihi, wanda zai suturce ko ya lullube dukkan jikinsa. Li hadithi Aisha ta radiyallahu anha, saboda hadithin uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujiya bi burdin hibra, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu an lullube shi da wani bargo wato hibra. Akhrajahu ash-shaykhani fi sayyihihima wal bayhaqi wa ghayruhum. Imam al-Bukhari, Imam Muslim a cikin sayyihansu sun fitar da wannan hadisi. Imam al-Bayhaqi a mujalladin sa na uku shafi na 385 da wasu su duk sun ruwaci wannan hadithin cewa an lullube Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu kafin a zo maganar wanka da sauransu. Da haka da zaran mutum ya rasu an rufe masa idanu, an yi masa addu'a, sai kuma a dauko mayafi babba sai a lullube shi kafin kuma lokacin da za a wanke shi a zo a wanke shi. Kar a bar shi haka bayan ya cika ba tare da an lullube shi ba. Da wa hadha fi ghairi man mata muhriman, gaba ta da wannan hukunci na lullube mutum gabaki ɗayansa bayan ya mutu bai shafi wanda ya mutu da haramar aikin haji a kansa ba, banda shi. Fa ammal muhrimu, amma shi wanda ya riga ya shiga harama da aikin haji ko umra, fa innahu la yughatta ra'su, to shi ba za a lullube masa kansa ba. Wa wajhuhu, da fuskarsa. Li hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, saboda hadithin da Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma ya ruwaito. Bainama rajulun waqifun bi Arafa, yace wata rana wani mutum yana tsaye akan wato tsayuwa Arafa a filin Arafa. Iz waqa'a ar-rahilati, sai ya sullubu ya fado ya zamo daga kan abar hawarsa. Fawaqasat Husayn, ta karya masa wuya, sai wuyan sai kare. Au qala fa aqasathu, dai karewa wuya kenan, sai wuyan sai kare sanadiyar zamowa da sufutowa da yayi daga kan abar hawar da ya gangaro kawai, sai kuma ta zo da ƙarar kwana wuya ya kare sai ya mutu. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace igsiluhu bima'in wa sidrin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi masa wanka, kuma wajen wankan ku sanya wato ruwa da magariya. Wa kaffinuhu fi thawbayhi, sannan ku yi masa likafani a tufafinsa na harama da aikin haji. Wannan rida da izar, ma'ana zanin da alhazai suke daurawa da mayafin da suke yafawa, to a cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan bawan Allah su waɗannan mayafan nasa da na yafawa da na daurawar su ne a matsayin likafaninsa. Annabi yace a lullube shi a cikin su. Wa fi riwayatin fi thawbay, a wata ruwaya manzo Allah yace ayi masa likafani da tufafin nan nasa guda biyu, wato mayafi da kuma zanin daura. Wala tuhannidu, manzo Allah yace kar ku sa masa turare. Wa fi riwaya, a wata ruwaya, wala tudayibuhu, shine dai kar ku sa masa turare. Wala tukhammiru ra'sahu, kar ku rufe masa kai. Wa wala wajhahu, kar ku rufe masa fuska. Wanda kaga duk kamar yanda muka karanta a wasu wuraren, daga cikin abin da yake an hana wa mai harama da aikin haji yi, an haramta masa ko an hana shi ya rufe fuskarsa, an haramta masa ya rufe ya lullube kansa, an gane ko, sannan an hana shi ya sa turare. To duk da cewa wannan bawan Allah ya mutu, yanzu ba za a dauki hukuncin mamaci ai masa ba, sai aka ce eh, to shi mamaci ne na daban, ya bambanta da sauran mamata ta hanyar shi ya riga ya zo aikin haji har ya kudurci niyyar aikin haji, kuma an ce mutum zai tashi akan yanda ya mutu ranar alkiyama. Dan haka shi kam tun da ya mutu a aikin haji to zai tashi a alhaji ranar tashin alkiyama. Da haka yanda alhazai suke a haka za a ganshi shi ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yanda alhazai ba sa sa turare bayan sun yi harama da aikin haji kar ku sa masa. Kamar yanda alhazai ba sa lullube kansu ko fuskar su bayan sun yi harama shi ma kar a lullube masa kai kar a lullube masa fuska. Fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan, domin za a tashe shi ranar tashin alkiyama yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, yana wannan talbiyar zai tashi ranar tashin alkiyama. Ina fata an gane. To wannan sai ya nuna cewa wanda ba za a lullube shi ba a sunkume shi gaba daya a cikin likafani shine wanda yayi harama da aikin haji ya mutu. An gane ko? Shi yasa ko aikin haji kaje za ka ga ko da yaushe akan kawo mamata masallacin harami ko na Makka ko na ko Madina dan a sallace su. Duk wanda kaga an zo da gawarsa amma kansa a bude ba a lullube kai ko fuska ba ya mutu ne da harama da aikin haji. Wanda ku kaga an sunkume shi gaba daya to ko dai ya gama aikin hajin ko umara sannan ya mutu, ko kuma bai riga ya shiga harama da aikin haji ko umara ba ya mutu, ko kuma yana ɗaya daga cikin mutanen wannan ƙasa wanda su ba su zo niyyar aikin haji ko umara ba a gidajensu ko a unguwanninsu suka rasu, to shine sai ga sun kume mutum gaba ɗayansa. Amma duk wanda kaga kansa a bude fuskarsa a bude yana daga cikin wanda ainihin wato ya mutu da harama da aikin haji, ana yi masa kyakkyawan fatan zai tashi ranar tashin alkiyama yana talbiya kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ga wannan bawan Allah cikin wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi a cikin sahih halatta tafansu. Haka Abu Nu'aym a cikin Hilya a cikin al-Mustakharaj wato shi ma ya fitar da shi ainihin wato rakam na 139 zuwa 140. Imam al-Bayhaqi mujalladin sa na uku shafi na 390 zuwa 393. Walaysat az-ziyadatu 'inda al-Bukhari, sai dai wannan ziyada din Imam al-Bukhari bai kawo ta ba, cewa wala tu dayyibuhu, babu wannan ziyada din. An gane ko? Amma ziyadatu thiqa maqbula, rashin kawo ta akwai wanda ta bada wannan ma'anar ko? Yawa. Ha, abu na biyar mun ce na farko a rufe ma fuska, na biyu a yi mai addu'a, na uku fa a lullube shi da tufafi, na hudu fa shine in yayi harama da aikin haji kar a rufe mai fuska da kai, na biyar fa an yu ajjilu bi tajhizihi, yan uwan mamace su gaggauta shirya shi, wa ikhrajihi da fitar da shi daga gida, iza bana mautuhu idan mutuwarsa ta bayyana, in ana kokonto a nemo masana yanayi na mutuwa su tabbatar da wannan bawan Allah ya mutu ko yana raye, wannan baiwar Allah da sauran rayuwarta ko ta mutu, ko a nemo masana harkar lafiya su zo su dan dudduba wuraren da sun saba da in dai mutum yana da rai, in suka ga wannan za su iya tabbatar da cewa akwai sauran rai, in kuma babu za su ce ayi hakuri. To in ana kokonto sai a tabbatar da mutuwar tasa, in kuma an samu tabbaci da yaqinin ya mutu to a gaggauta shirya shi, a gaggauta fitar da shi, a kai shi gidansa na gaskiya. Da hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an, saboda hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi ne marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce asri'u bil janaza ko bil jinaza, ku gaggauta shirya jana'iza, ku gaggautar da jana'iza. Alhadith wa sayati bi tamamihi fil fasl, wato hadisin zai zo cikakken sa a fasali na 47 nan gaba. Wa fil babi hadithani, a cikin wannan babi akwai hadisai guda biyu, akharani wasu hadisan guda biyu daban, asrahu da suka fi fitowa sarari min hadha fiye da wannan hadisin da muka karanta, walakinnahuma da'ifani, sai dai kuma kash hadisan sun fi wannan fito da bayani karara, amma kuma hadisai ne da'ifai ba su inganta ba, walidhalika a'radna anhuma, da haka Sheikh Albani yake cewa wannan yasa ma muka dauke kanmu ba mu kawo su ba. أما الحديث الأول أما شي حديث فرقه فهو عن ابن عمر مرفوعا شي حديث نيدا أكرويتوش دك عبد الله دم عمر حديث نيدا مرفوع إزوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لفظا حديث إذا مات أحدكم دزار ريانك يا متو فلا تهبسو كركو سألي شاتكينك كركو ركي شاتي سي أنجرا سي قبي sai jibi a sai suwa da sun zo a sai an dauko shi daga wani guri an kawo shi wani guri annabi sallallahu alaihi wasallam ce da zarar ɗaya daga cikin ku ya mutu kan ku rike shi kar a bata lokaci wanda duk suke nesa su yi masa addu'a ko sun zo ba da shi za su yi ganin da suka yi masa na baya wadatar abin da yafi bukata a bi shi da addu'o'i kasantuwar sai an jira wani daga Lagos ba jirgi sai jirgin kaza ya taso sannan a jira zuwa gobe mutun ya rasu tun yau tun karfe 4 na yamma a ce sai gobe da safe di yana nan ana ajiye da gawarsa a cikin gida an shirya shi wannan ya sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabawa koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asri'u bil janaza da haka wannan hadithin sai ya nuna cewa idan ɗaya daga cikinku ya riga ya mutu ta Allah ta kasance fala ta bisu kar ku rike shi wa asri'u bihi ku gaggauta kai shi ila qabrihi qabrin sa wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab a karanta fatiha a daidai kansa wa inda rijlaihi wato bi fatihatil baqara kai wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil baqara a daidai kansa a karanta masa farkon suratul baqara wa inda rijlaihi bi khatimatiha a daidai wajen kafarsa a karanta masa karshen suratul baqara amana rasulu kenan wannan hadithin hadisi ne wanda imam at-tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir mujalladi na 3 shafi na 207 da kuma hadisi na 2 haka al-khallal ya fitar da wannan hadithin fil qira'ati inda al-qubur a wani littafi nasa al-qira'atu inda al-qubur shima min tariki yahya ibn abdullah ibn ad-dahhak al-babulutti wato ta hanyar yahya ibn abdullah ibn ad-dahhak al-babulutti al-babulutti yace haddathana ayyub ibn nuhayk al-halabi az-zuhri mawla ali sa'd ibn abi waqqas qala sami'tu ata ibn abi rabah al-makki qala سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال فذكره سي انبچو wannan hadithin sai dai hadithin bai inganta ba ta fuskar isnadi hadithin da yace in ɗaya daga cikin ku ya mutu kada a rike jana'izar sa kar a rike shi a gaggauta kai shi zuwa kabarin sa a karanta farkon bakara a wajen kansa karshen bakara wajen kafarsa wannan hadithin bai inganta ba qultu Sheikh Albani yake cewa wa hadha sanadun da'ifun jiddan wannan isnadin wannan hadisi yana da rauni sosai ولهو علتان سبيدا اكو illoli guda biyu dake cikin wannan isnadi al-ula isnadin farko al-babulutti shi wannan ainihin wato yahya bin abdullah bin ad-dahhak al-babulutti da'ifun da'ifini kama qala hafiz fi at-taqrib kaman yanda al-hafiz ibn hajar ya fada cikin at-taqrib al-thaniya illata bi shaykhu malamun nas shima ayyub ibn nuhayk fa innahu ashaddu da'afan minhu shi ya ma fu al-majirin nas rauni ضعفه ابو حاتم وغيره الامام ابو حاتم da wani su sun raunana shi ayyub ibn nuhayk وقال الازدي الامام الازدي yake cewa maturukun wannan ayyub ibn nuhayk maturuki ne وقال ابو زرعه yace munkarul hadith yace ayyub ibn nuhayk munkarul hadith ne وساقله الحافظ في اللسان wato al-hafiz ya koro masa wannan isnadin a cikin al-lisan hadithan akhar ya koro wato wani hadithin daban zahiran nakara min dariki shima wanda wato kalmomin da suke baki wanda ake inkarun su wato suma ainihin wato sun bayyana karara min dariki yahya bin abdullah ta hanyar dai shi yahya bin abdullah bin ad-dahhak al-babulutti yace haddathna ayyub am mujahid ali ibn umar marfu'an daga Abdullahi dan Umar hadisi marfu'i thumma qala sannan sai yace wa yahya shi yahya ibn abdullah ibn ad-dahhak al-babulutti da'ifun wato da'ifi ne la lakinnahu la yahtamilu hadha daka shi yahya ibn abdullah al-babulutti shi kadai ba zai iya wato lam yahmil tafarruda ba zai iya tafarrudi da wannan isnadin ba shi kadai hadisin ya inganta fa idza arabta hadha idan ka gane wannan kai mai sauraron karatu fal ajabu to abin ban mamaki min al hafiz wato abin da yafi zama abin ban mamaki daga al hafiz ibnu hajar haythu qala fil fatih shi kuma ya fada a cikin fatul bari mujalladi na 3 shafi na 143 fi hadith at-tabarani hadha a wannan hadithin na imam at-tabarani yace isnaduhu hasan yace to wannan shine abun ban mamaki da hatta al-hafiz ibn hajar yace wai hadithi ne hasan duk da cewa akwai babu lutti a cikin isnadin wa naqalahu anhu ash-shawkani kuma imam ash-shawkani ali ash-shawkani ya naqalto wannan magana ne daga ibn hajar fi nail al-awtar cikin littafin nail al-awtar mujalladi na 3 shafi na 309 wa aqarrahu shi ma ya tabbatar da shi saboda yayi takalludanci ka wato yayi takalludanci da ibnu hajar kenan wa amma al-haythami amma al-hafiz al-haythami fa qala fi al-mijma' al-mijma' az-zawaid mujalladi na 3 shafi na 44 yace rawahu at-tabarani fi al-kabir wa fi imam at-tabarani ya ruwaci wannan hadithin a cikin mu'jamul kabir sai dai a cikin isnadin akwai yahya ibn abdullah al-babulutti wa huwa da'ifun yace amma da'ifi ne wa fatahu annabi ayyub bin nuhayk wa huwa sharru min abinda ya kubu cewa wato al-haythami shine ya manta da cewa a cikin isnadin kuma akwai ayyub ibn nuhayk wa huwa sharru minhu shi ya mafi illa ya wato rashin inganci fiye da shi kansa al-babulutti din kamar sabaka kamar yanda bayani ya gabata wa amma al-hadithu thani amma hadithi na biyu wanda ya ce mana akwai hadisai guda biyu banda wancan wanda su ma suna da wannan sun fi fitowa da ma'anar fili amma ba su inganta ba to mun ji guda daya ga kuma illolinsa guda biyu akwai al-babulutti akwai malaminsa ayyub ibn nuhayk hadisi na biyu fa huwa an husayn bin wahwah shi kuma hadisi ne wanda aka ruwaice shi daga husayn ibn wahwah anna talhat bin al-bara marida yace shi kuma isnadin wato ruwaya tace Talha ibn al-Bara yayi rashin lafiya fatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo dan ya duba shi fa qala sai yace inni la ara Talha illa qad hadatha bihi al-maut yace aini abinda nake gani game da Talha kawai sai dai jiran lokaci ni abinda nake gani da Talha mutuwa ta riga ta tabbata gare shi mutuwa zai fa'adhinuni bihi da kubsanar da ni game da mutuwarsa hatta ashhadahu dan in halarci jana'izarsa fa usalli alaihi in masa salla manzo Allah sai ya tafi sai ya ce wannan gaskiya sai dai jiran lokaci kawai da haka in ya cika a sanar da ni wa'ajjiluhu fa usalli alaihi in masa salla wa'ajjiluhu ku gaggauta kai shi fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin domin bai dace ba kwata-kwata gaggawar musulmi an tuhubasa a rike ta baina zaharanai ahlihi a tsakankanin iyalansa a kai shi kabarinsa a ajiye shi a gida wannan hadithin shi ma imam abu daud ya fitar da shi wal baihaqi da imam al baihaqi ya mujalladin sa na 3 shafi na 386 zuwa da 87 wa fihi urwa to shi ma a cikin wannan isnadin akwai urwa wa yuqalu gazra a azra wasu kuma suna cewa azra ibnu sa'id al ansari an abi shi kuma yaji hadisin ne daga mahaifinsa wakilahuma majhul to da shi da mahaifin nasa duk majhulai ne kama qala al hafiz fi takrib kamar yanda al hafiz ya fada cikin takrib thumma inna listidlal bi hadith abi hurairata ala ma dhakarna sannan kafa hujja da hadisin abi huraira bisa ga abin da muka ambata inna ma huwa bina'an ala anna al murada kawai an gina ne akan cewa abinda ake nufi bi asri'u kalmar asri'u al-isra'u bi tajhizihi in an dauki hadisin abi huraira an kafa hujja da shi akan wannan mas'ala to yana daukan an gina hukunci ne akan wancan hadisin da annabi ya ce asri'u ay bil ijhad bi tajhizihi afwan is al-isra'u bi tajhizihi ma'ana da annabi ya ce asri'u bil janaza sai suka dauki hadisin a matsayin ku gaggauta shirya gawarsa a kai shi kabarinsa wa amma alal qawli bi anna al-murada bil asra amma an ka dauki kaulin malaman da suka ce gaggawar da annabi yake nufi a wannan hadisin bi hamliha ila kabariha ma'ana a gaggawa wajen daukar sa zuwa kabarinsa da zaran mutum ya mutu an masa sallah to kar a tsaya ana tafiya a hankali ai gaggawa wajen tafiyar ai sauri da hanzari wajen kai shi kabarinsa wasu sun ce shi ake nufi da asri'u bil janaza fala yatimmu listidlalu bihi, to tunda an samu wannan ma'anoni guda biyu to kafa hujja da shi ba zai zama ya cika ba. Wa hadhal qawlu huwa alladhi istadharahu al-Qurtubi, wannan qaulin kuma shine wanda Imam al-Qurtubi ya karfafa, thumma an-Nawawi, sannan Imam an-Nawawi, wa qawwal Hafiz al-Qawl al-Awwal, didda cha al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya karfafi ainin wancan qaulin na farko cewa ana nufin a gaggauta shirye mamaci kar a jinkirta. Bil hadithaini alladhaini takallamna anhuma anifan, wato saboda hujja da yayi da hadisan can guda biyu wa'anda muka gama tattaunawa akan su dazu-dazun nan hadisai guda biyu wa'anda muka ce suna da rauni ta fuskar isnadi. Wala yakhfa ma fihi, wannan kuma abinda ke cikin waɗannan ruwayoyin ba boyayye bane, mun ji ko menene ke cikin isnadan guda biyu wanda shi Ibn Hajar da ta dalilin su ya karfafa maganar asri'u bil janaza ay asri'u al isra'u bi tajhizi, ma'ana gaggauta shirye mamaci a kai shi. Wa hunaka hadithun thalithun, akwai kuma wani hadisi na uku, wa huwa mashhurun jiddan bainal amma, shi ma hadisi ne wanda ya shahara sosai tsakanin al'umma. Wa huwa shine ikramul mayyiti dafnuhu, wai girmama mamaci shine binne shi. Wa huwa la asla lahu, shi wannan hadisin ma ba magana isnadi ba, kwata-kwata ba shi da asali, hadisi ne da la asla lahu, bai da asali. Kama fil maqasidil hasana, kamar yanda mai al maqasidul hasana ya ambaci haka a rakam na 100 da wato maqasidul hasana al-sakhawi ta al-imam al-sakhawi ya ambaci wannan a cikin maqasidul hasana rakam na wato lamba ta 150. Wa abu na shida, an yudfinuhu fil baladi alladhi mata fi, kenan kaga waccan gaba guda biyu hadithan da suka nuna cewa a gaggauta kai mamaci zuwa kabarin sa, shi ake nufi da asrihu bil janaza ihtimali, zai iya daukan haka. Duk da Ibn Hajar ya karfafa hakan, amma hadisan da suka kara ya karfafa wannan fahimtar da su, hadisan ba su inganta ba, tare da cewa akwai kuma masu fahimtar asri'u bil janaza ana nufin an dauko janaza, an dauko gawa, to kar a tsaya ana ta ainihin wato jinkiri wajen ko kuma nawa da rashin hanzari wajen kaita kabarinta. An gane ko? To in muka dauki kaulin farko sai ya zama ya saba da ya zama bid'a in mun dauki asri'u bil janaza da ma'anar a gaggauta shirye mamaci a kai shi, to sai ya zama jinkirtawar ya saba koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In muka dauki ana nufin an dauko gawa, to ai hanzari a kaita, hanzarin da ba za a cutar da matafiya ba, ba za a cutar da ita ba, to sai ya zama to in ba ai haka ba kuma an saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ga fahimtar malaman da suka fahimci haka. Wa an yudfinuhu, subunne shi fil malad fil baladi alladhi mata fi, abunna mutun a garin da ya mutu, abunne mutun a garin da ya mutu, wannan shine ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanquluhu ila ghairihi, kada su dauko shi daga wani gari zuwa waninsa. Li'annahu yunafil isra al-ma'mura bihi, domin aka ce sai an dauko shi, an kawo shi daga wani gari, an kawo shi garin su, to wannan sai zama ya ci karo, ya kuma kore hadisin da yace a gaggauta kai mamace wanda Annabi yayi umarni da yin haka. Fi hadith Abi Huraira ta al-mutaqaddim, a hadithin Abi Huraira wanda ya gabata, wa nahwihi da makamancin sa hadith Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qala, yace lamma kana yawma Uhud, ranar da aka yakin Uhud, umila al-qatla, an dauko wa'anda aka karkashe wadanda suka yi shahada, li yudfanu bil baqi'a, dan akai su makabartar Madina ta Baqi'a, aje abun ne su, domin an yakin ne a can Uhud, amma sai aka yi kokarin a debo gawawwakin su daga Uhud a dawo da su makabartar Madina ta Baqi'a, abun ne su. Fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai mai shela na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'murukum, yace lalle manzon Allah yana umarta ku sallallahu alaihi wasallam, an tadfanul qatla, yace ku binne waɗanda aka karkashe, fi mabaji'ihim, a inda aka karkashe su, ba'adama hamalat ummi abi wa khali adilaini, a lokacin Jabir yace tinima bayan mahaifiyata ta riga ta dauke wato kawuna da mahaifina
kamar wato laktun kaya guda biyu, kamar diloli guda biyu, an gane ko, shine adilain. Ma'ana adilain yanda tayi shine sai aka daure mata su raƙumi, kamar yanda kaga ana sawa a jaki mangala, ko kuma ake daurawa raƙumi kaya, kaga daura wasu ta nan bangaren ko, to ita ma sai ta zo da raƙumi mahaifiyar shi Jabir, yace har ma an daure mata mahaifina ta nan bangaren, bab kawuna ta wannan bangaren a matsayin kamar wasu dilolin kaya guda biyu, an daura ɗaya nan an daura ɗaya nan, sai ga shela ko kira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar a dauke su daga nan a kai su baki'a, a binne su a inda aka kashe su. Adilain ay shaddatuhuma, ay ma'ana na daddaure su ala jambatayil ba'ir, akuya bu guda biyu na shira kuma kuibin dama da kuibin hagu, kala adilaini kamar dilolin kaya guda biyu. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, adilatuhuma ala nadhihin, ta dauko su kamar wasu diloli guda biyu, ala nadhihin akan raqumi, litadfinahum, dan taje a binne su fil baqi' a makabartar Madina. Faruddu, wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka dawo da su. Wa fi riwayatin qala, a wata riwaya yace faraja'ana huma, Jabir yace sai muka dawo da su, ma'al qatla, tare da ragowar wayanda aka kashe, haythu qutilat, inda aka kashe su, sai muka dawo da sunan gurin dan amsa ko kuma aiwatar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, muka dawo da su aka binne su. A akhrajahu ashabus sunan al-arba'a, duk ashabus sunan al-arba'a sun fitar da wannan hadithin, Imam Abu Daud, Imam Tirmidhi, Imam Nasa'i, Ibn Majah, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban fi sahihi, a cikin sahihin littafin sa, wa riwayatul ukhra lahu, da kuma wata riwaya da ta shi Ibn Hibban, wa Ahmad da Imam Ahmad, wal Baihaqi da Imam al Baihaqi bi isnadin sahihin, da isnadi wanda yake sahihi, wa qala Tirmidhi, Imam Tirmidhi, Imam Tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun, yace wannan hadithi ne wanda yake hasanun sahihun, wa ziyadatu li Ahmad, ziyadar da aka samu daga Imam Ahmad fi riwayatin, a wata riwaya ya ace lafzuha, lafazin ta ita kuma zai zo fil mas'alatil fasl, a mas'ala ta fasali na 80. Walizalika qalat Aishatu, dan haka ne mana na Aisha radiyallahu anha tace, lamma mata aqul laha, lokacin da wani dan uwanta ya rasu, biwadil habasha, a wani kwari da ake kiransa wadil habasha, fahumila min makani, sai aka dauko shi daga gurin da ya mutu, za a taho da shi dan abinne shi, sai take cewa ma ajidu fi nafsi, tace bana jin dadin hakan a raina, au yuhzinuni fi nafsi, wannan abu na a dauko shi daga inda ya mutu a dawo da shi wani guri abinne shi, yace hakan baya min dadi, yana bakanta min rai, illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makani, sai dai na so a ce an binne shi a gurin da ya mutu. Kaga wannan ya sake karfafa waccan magana, tace na so a ce a inda ya mutu ana aka binne shi, ba sai an dauke shi daga wani guri an kai shi wani guri ba. Akhrajahu al-Baihaqi bi sanadin sahihin, Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi da isnadi sahihi. Wa qala an-Nawawi fi al-Azkar, Imam an-Nawawi a cikin littafin al-Azkar yace, wa idha awsa bi an yunqala, wai ko da mamaci ne yayi wasiya yace a dauko shi a inda ya mutu, wa idha awsa, idan mamaci yayi wasiya bi an yunqala yace a dauko shi, ila baladin akhar, aje a binne shi a wani garin daban, la tunaffadhu wasiyatu, ba za a zartar da wannan wasiyata sa ba. Kar ma dan uwanka ya bada irin wannan wasiya a ce sai an yi kudin mota wajen 200,000 da wani abu, ko sai an yi kudin jirgi wajen kusan miliyan kaza, an dauko shi daga can an zo an binne shi saboda yayi wasiya yace shi ko ya mutu a binne shi a garin su, ko a binne shi a unguwar su, ko a binne shi a makabartar kaza, wannan wasiyar ba za a aiwatar da ita ba. An gane ko? Yawa, ba za a aiwatar da ita ba. Fa innan naqala, domin dauko shi daga Lagos a kawo shi Kano, ko daga Enugu a kawo shi Kano, ko daga Saudiya a kawo shi Kano, ko daga wani gari a kawo shi Kano, ko a kai shi wani gari, to wannan hakan haramun, haramun ne. Alal madhhabi sahih al-Mukhtar, bisa ga mazhabi ingantacce zababbe allazi qalahu al-aktharuna wanda mafi yawan malamai akan haka suke mafi yawan malamai sun tafi akan cewa kar a dauko mamaci daga wani guri a kawo shi wani guri dan abin ne shi koda ko yayi wasiyar haka wa sarraha bihi al-muhaqqiquna kuma malamai muhaqqiqai sun bayyana da haka su ma na fata gane to kaga wannan shine domin duk wannan in kace sai kai haka to ka ci karo da hadisin a gaggauta din nan tunan kace zaka dauko shi daga wani garin kila wani lokaci sai ya wuni wani lokaci ma sai an kwana an gane kila ma wani sai an yi kwanaki sai an sa shi a kwato an fesa masa magunguna dan kar ya samu matsala sai nan da kwana hudu kwana biyar a ce za a dauko shi daga wata kasa dan a kawo shi a masa ainihin wato janaiza duk a inda mutum ya mutu wato da can tafiya ake nema in aka yi nasara yayi cika da imani shikenan alhamdulillah abinda yake fi bukata shine a yi masa sutura irin yadda sunna ta tanada kar a kirkiri wani abu wanda ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam dan an yi haka ba ce bace shi ba zai abajada hawaza wato wani lissafi ne irin na hisabi akan wannan ya taho da lissafin zai an yubadira ba'dhum li qada'i daynihi min mali wasu daga cikin yan uwan mamaci ko ƴaƴan mamaci ko iyalan mamaci su yi gaggawar biya masa bashin sa daga dukiyarsa walau ata alaihi kullihi koda ko bashin zai cinye dukiyar duka kada kyashi da bakin cikin abinda mamata za su raba su fifita shi akan wahalar da wanda ya tara musu dukiyar wahalar da zai a kabarinsa su fifita gare sha wahalar akan abin da za su bayar na ba su suka da ake musa lalle a gaggauta da zarar ya mutu a samu wasu waɗanda su ba su rude ba da yawa suna cikin hayyacinsu amma a ce gaba daya matansa ƴaƴansa duk idansu ya rufe alaysa minhum rajulun rashid a rasa wani mai kimtsi wani nitsatse wani mai kishin mahaifinsa ya iya yin tunani cewa kai ya kamata fa ba fa mu yi ta tunanin a tattaro me za a raba ba a ya kamata mu bibi abokan hulɗa abokan mu'amala abokan hada-hada na kasuwanci na ainihin mai gidanmu dan mu tabbatar da dawa-dawa ke bin sa bashi shi kuma suwa yake bi bashi wannan shine abin da ya kamata dukkan wanda suke son mamacinsu soyayya ta tsakani da Allah abin da ya kamata su yi masa kenan su gaggauta biya masa bashi koda ko bashin zai tafiyar da dukiyar da ya bari gabashi dayanta fa in lam yakul lahu malun idan ma mutun ya mutu kwata-kwata bashi da dukiya fa ala dawlati an tu'addi anhu gwamnati wajibi ne ta biya masa an gane ko daula ce za ta biya masa da haka gwamnati sai ta biya wa mamacin da ya mutu bai bar komai ba ga nauyin bashi a kansa gwamnati sai ta biya masa in kana jahida fi qada'ihi musamman in yayi matukar kokari ya ga ya biya bashin abun ya citara kullun in ya zauna yana ga yawa iyalansa kullun ya zauna yana ga ya ayyansa cewa bashin nan yana damunsa yana ta kokari Allah ta'ala ya bashi dama ya biya bashi ana nan har Allah madaukakin sarki ya sa wa'adin rayuwarsa ya kare ba tare da ya biya bashi ba fa in lam taf'al idan gwamnati ta ki biya masa bashi ba idan gwamnati bata biya ba wata dawwa bi zalika ba'dhum wasu daga cikin jama'ar gari ko makwabta ko abokan arziki wani sai yayi sadaka yayi ta dawwi ta hanyar biya wa wannan bawon Allah bashi jaza ya halatta wa fi zalika ahadithun a cikin wannan matsala akwai hadisi da zamu karanta al-awwal hadithun farko an sa'ad ibn al-atwal an karbo hadithin daga sa'ad ibn al-atwal radiyallahu anhu anna akhahu mata dan uwan sa'ad ibn al-atwal ya mutu wataraka 300 dirhamin ya bar dirhami 300 wataraka iyalan kuma ga ƴaƴa da iyali ya bari قال سي دان uwansa sa sa'ad ibn al-atwal yake cewa fa aradtu an umfikaha ala iyalihi ni kam sai nayi niyyar in ciyar da dukiyar nan da ya bari iyalansa ma'ana in bawa iyalansa wannan dukiya da ya bari dirhami 300 fa qala li rasul qala sa'd bin al-atwal yace fa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dani inna akhaka mahbusun bidaini yace abinda nake so ka sani dan uwanka yana can an daure ta dalilin bashin sa ya mutu amma mace a ce yana can a cikin jarun bayan ya mutu ai ka san da matsala manzo Allah ya ce wa Sa'd bin al-Adwal ya ce dan uwanka ka sani mahbusun yana can an tsare shi bidaini ita dalilin bashin sa fadhhab abinda nake so da kai maza ka tafi faqadi anhu ka biya masa bashi fa dhahabtu faqadaitu anhu yace sai nayi maza naje na biya masa bashi thumma ji'tu sannan sai nazo qultu nace ya rasulullah ya makin Allah qad qadaitu anhu na biya masa bashi illa dinaraini banda dinarai guda biyu qad qadaitu ma illa dinaraini ce banda dinare biyu su kadai ne ban biyan masa ba idda'at umra'atun wata mace ce tayi da'awar tana bin sa wadannan dinare biyan walaysat laha bayyina kuma ba ta da shedu ita kadai ce ban biya ba duk wanda yake da'awar yana bin sa bashi an biya masa ba kuma sharadi bane sai an yafe wa dan uwanka ko baban ku bashin da ake bin sa dan kaka cewa ana bashi da mutunci ba kin yafe waye a yawa in mutun ya ga dama yace a shi wannan abu ya bashi kawai Allah ya ji kan baban ku ko Allah ya ji kan dan uwanku shikenan amma an yace a gaskiya shi a biya shi hakkin sa ku biya shi hakkin sa kawai ai haƙi ne ba wai alfarma bace ba kuma inda aka sa sharadin sa ya yafe an gane yace dinare biyu ne ya rage su kadai ne ban biya ba wata mace ce tace tana bin sa wannan dinare biyu kuma nace ina sheda ba ta da sheda qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace a diha je ka mata fa innaha muhiqqa ita tafi cancanta ita tafi gaskiya in tana bin sa ta sani kai yanzu baka sani ba shi ya riga ya mutu ita tace tana bin sa haki ya zaka ka tabbata kai ya zaka kore ta cancanci wannan dinare biyu je ka bata daka idan aka yi ciki kaka mamaci ya mutu wa'inda suka zo suka tabbatar da shedun suna bin sa bashi a biya wanda kuma yazo yake ganin yana bin sa bashi amma shi da shi suka yi babu shedu ku ji tsoron Allah ku biya in ma ba gaskiya bane inda ya tafi shi ba za shi ah ku zo ku ce a ku jawo mamacin ku masifa da bala'i a cikin kabarin sa shi ya san yana bin sa amma ba sheda kuma bai yafe ba ku kuma kun ce tunda ba sheda ba ku biya ba a waye gari kuma wahal da mamacin ku wa fi riwayatina wata ruwaya sadiqatun manzo Allah yace a diha fa innaha sadiqatun yace ka bata da gaskiya take tana bin sa tana da gaskiya akhrajahu ibn majah ya fitar da wannan hadisin mujalladi na 2 shafi na 82 imam ahmad mujalladi na 4 shafi na 136 da mujalladi na 5 shafi na 7 imam albayhaqi mujalladi na 10 shafi na 142 wa ahadu isnadaihi sahihun ɗaya daga cikin isnadan wannan hadisin sahihi ne ya inganta wal akharu ɗayan kuma mithla isnadi ibn majah kamar kwatankwacin isnadin ibn majah ne wa sahul busiri al-imam al-busiri ya inganta shi fi zawaid a cikin zawaid wa siyaqul hadith wa riwayatu thaniya lil bayhaqi siyaqin hadisin da kuma riwaya ta biyu imam al-bayhaqi ya fitar da su wa hiya wa ziyadatu da ita da kuma ita riwayar da kuma ziyada da aka samu li ahmad fi riwayatin imam ahmad ya kawo su a cikin wata riwaya da aka kaji wannan shine da aka a gaggauta biya wa mamaci bashi shi yasa kai ma taimaki kanka ka zama mai rubutu wane yana bin ka ka zama kana yin rubutu yawa ta yanda ko a wayan nan ya zama to ka bude wani wallet ko wani guri kawai kana rubuta ko wani wajen note din nan kana rubuta bayanai na ana bin ka bashi athani an samura ibn jundub hadithi labi hadithin samura ibn jundub radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla ala jinazatin manzan Allah sallallahu alayhi wasallama yayi salla akan wata janaza wa fi riwayatin sallat subha a wata riwaya aka ce yayi sallar asuba ne falamman sarafa da ya idan da sallar asuba ya juyo qala sai ce ahahuna min ali fulanin ahadun akwai ƴan gidan suwana anan akwai dangin suwana anan fasakatal qaum mutane duk akai shiru wa kana izabtada'ahum bi shay'in sakatu. Sahabbai sun kasance in annabi ya fara ya fare su da wani abu, ma'ana ibtada'ahum, ya fara musu da wani abu da ba zato ba tsammani, sakatu, suka yi shiru ne. Fa qala zalika miraran talatan, ya maimaita wannan cewa akwai ƴan gidan suwa na ko dangin suwa na anan, ya maimaita har sau uku. La yujibu ahadun, ba wanda ya amsa. Fa qala rajulun, sai wani mutum ya ce huwa za, gashi nan wannan ɗan gidan bani fulan ne. Kala ya ce fa qama rajulun, sai wani mutum ya tashi, ya jurru izarahu min mu'akhkharin nas, yana jan zanin daura wasa kwarjallansa, yana can baya, yana can karshen mutane. Fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sai taso yi tawo kenan. Sai annabi ya ce da shi, ma mana aka fil marrataini al-awwalaini an takuna ajabtani, me ya hana a karo na biyu ko karo na farko da na, wato karo biyun farko da nayi wannan bayani ko nayi shelanta cewa akwai dan gidan suwa ne ko dan uwan suwa ne ko fulan wato dangin suwa ne, me ya hana ka amsa mun? Amma inni lam unawwiha bismika illa li khairin, yace amma ba wani dalili ne yasa na ambaci sunan dangin ku ko family din ku ba sai dan wani alkhairi. Ba wani abu zan faɗa ba da kake dan dari ka bayyana da kanka. Inna fulanan, lalle ka sani wani, li rajulin minhum, annabi ya ambaci wani mutum dan wannan dangin, dan wannan family, dan wannan wato gidan, sai ce ka sani, ka san wani dan uwanku ya mutu, to ma'asurun bidaini, yana can a garkame ta dalilin bashinsa. Ma'asurun ai masjunun, kaga asijin kenan, to sijin kuma kaga ba na kurmawa bane, ba goron dutse bane ko, ballantana mutum ya samu ran, ya samu wato ya samu sassauci ko salama, ko wata rana wasu su zo su biya masa bashi. Da kai dan uwanka, wani daga cikin dan uwanku, ma'asurun bidaini ai masjunun, yana can a garkame, yana can a tsare ta dalilin bashinsa. To ina aka tsare shi, yace ma'asurun bidainihi anil janna, yana can fa aljanna ta gagare shi shiga, an tsare shi daga shiga aljanna saboda bashin da ake binsa. Fa in shi itum, kaje ka gaya danginku in kun ga dama, fafduhu, ku fanso shi, ku bazama mana ku je ku nemi mutanen da suke binsa bashi, ku biya masa bashi, in kun ga dama ku fanshi dan uwanku. Wa in shi itum, in kuma kun ga dama, fa aslimuhu ila azabillah, ku mika shi zuwa ga azabar Allah. Falaw ra'aita ahlahu wa man yataharrawna amrahu qamu faqadaw anhu hatta ma ahadun yadlubuhu bi shay'in, ai kankace mai sai kawai kaga. Falaw ra'aita, kai ina ma kaga ahlahu, iyalansa, ƴan uwansa, wa man yataharrawna amrahu, da masu bibiya da binciken al'amarin sa, kamu, kai kaga lokacin da suka tsaya tsayuwar daka, faqadaw anhu, nan take suka share man bashin da ake binsa, hatta ma ahadun yadlubuhu bi shay'in, har sai da aka waye gari babu wani wanda yake neman sa da wani abu, ba wanda yace yana binsa bashi. Dan ka san bashi musiba ne, musamman mutun ya mutu da bashi, lalle mutuwa da bashi akwai matsala, kuma akwai wanda ba zai zo yace yana bi ba, kuma baka rubuta shi ba, ko kwanan nan an gaya mu akwai wanda yace shi wallahi ba zai je ya faɗa ba, kuma bai yafe ba. Kaga wannan ai, kaga abin nasa ai, kaga shi ma bai kyauta ba, ya ce shi ba zai faɗa ba. Me yasa? Kila saboda wasu dalilai, ko yana ganin ya faɗa ba shi da shaida za a ƙaryata shi, ko kuma yana ganin kila ana ganin yana da kusanci da mamacin, gani za a yi ma, dan me yasa akan kaza yanzu wannan shi ma cewa zai har sai an biya shi. Ka san mutanenmu da wata irin fahimta marar kyau, ka zo ma ka ce kana bin dan uwansu bashi, ko kana bin mai gidansu bashi, sai kuma kai laifi a dinga ganin, ka duba yanda suke tare da wani, shi ma bai yafe ba, shi ma yadda aka biya shi. To kila saboda irin wannan dalilan, sai ga wani ana bin sa yana bi, ba a sani ba, dan ba rubuce abin yake ba, shi mamacin bai rubuta ba, shi kuma bai yafe ba, kuma bai fara ba. Shi yasa wani lokaci har da neman alfarma da magiya za ku dinga yi, da Allah a taimaka, wanda ba zai iya zuwa da kansa bai rubuto in akwai shaida, a zo a tabbatar dan a sauke wa mamaci bashi. Ka duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina wai ba dan family din su wane, Allah ta'ala ya sanar da shi a cikin family din su wani ya mutu akwai matsala. da kyar wannan ya tashi yace to ka sani ba wani abu bane alheri ne yasa na ambaci family din ku ka sani lalle wani a cikin ku yana can a tsare yanzu an hana shi shiga aljanna bashi ya zama masa alaka kai a lahira ya kasa wucewa in kun ga dama ku fanshe shi me ya fansa shine a biya bashi idan kun ga dama kuma ku bar shi da azabar Allah shi yasa ina yawan maimaita dan kai wa kanka gata dan yanzu magadan yanzu sun kwammace da yawan su wallahi za su baka da azabar Allah da su biya ma bashi na fata an gane sabbi dan ka kalli yanayin halayyar raban gado da ake da yanda magada idan suke rifewa iyalan mamaci yanda suke haukacewa to kai ka san biya wa mutum bashi abu ne wanda yake sai waɗanda Allah ta'ala ya musu muwafaka na fata an gane akharaja huwa Abu Daud mama Abu Daud ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 2 shafi na 84 Imam An-Nasa'i mujalladi na 2 hadisi na 2300 shafi na 233 Abu Abdullahi Al-Hakim An-Naisaburi a mujalladi na 2 shafi na 25 da na 26 wal Baihaqi Imam Al-Baihaqi shi ma a mujalladin sa na 6 shafi na 4 hadisi na 77 Imam Ad-Dayalisi a cikin musnad din sa rakam na 1891 zuwa 1892 kaza Ahmad haka Imam Ahmad a cikin musnad mujalladi na 5 shafi na 11 da kuma na 13 ko hadisi na 11 da na 13 da na 20 ba'dhum an Sha'bi an Samura wasu ruwayar daga Sha'bi ne daga Samura wa ba'dhum wasu kuma adkhala bainahum wato Sam'an ibn Munashshad wato Mushannaj wasu daga cikin marwayatan kuma sun shigar da wani rawi Sam'an ibn Mushannaj a cikin isnadin su wa ala hadha alwajh alawwal wa huwa ala alwajh alawwal sahihun wato in ka kalli fuskar farko hadithin sahihi ne ala shartu shaykhain kama qala alhakim wa wafaqahu adh-dhahabi wa alwajh althani in kuma ka kalli fuska ta biyu sahihun faqad haditha wato sahihun faqad hadithun sahihi ne kawai wa riwayat alukhra lilmusnadain wa ziyadatu alula wa althaniya lilhakim wato wata ruwayar guda biyu lilmusnadain tazo a cikin musnadan guda biyu wa ziyada alula ziyada farko wa althaniya lilhakim wa kadha althalitha wal khamisa haka ziyada ta uku da ta biyar wa walilbayhaqi althaniya imam albayhaqi ya fitar da ziyada ta biyu wa li ahmada althalitha wal rabi'a imam ahmad shi kuma ya kawo ziyada ta uku da ta hudu walidayalisi alkhamisa imam dayalisi shi kuma ziyada ta biyar walahu wali ahmad wa abi daud as-sadisa akwai ziyada ta shida ita kuma da tazo imam ad-dayalisi imam ahmad da imam abu daud su suka kawo ta sai mu tashi al-hadith as-sadis me walahu shahid walahu shahid min hadithi ibn abbas ibn abbas wato ruwaya din tana da wani shahid hadithin ibn abbas wanda tabarani ya ruwaice ta cikin mu'jamul kabir bi sanadin da'if ne isnadi ne wanda yake mai rauni sai mu tashi al-thalis an jabir insha Allah bin da mu karanta ya zama didi Allah ya ba mu lada shukran da muka kocin tuban har sha Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum